and rewind that here. Put it on the
and I come.
Sense on the bit.
You walk, you walk, you walk.
Ambush for coach.
You walk, you walk, you walk. Mata si durkusa,
yes sir.
Maza si lankusa,
yes sir.
Mata si durkusa,
yes sir.
Maza si lankusa,
yes sir.
Muna zuwa, dole asara mana dan manya ne a gurin. Muna zuwa, da swago muka zo gashi har mun lashe gurin. Muna zuwa, sai a fara goge mana mota man ya sun danno. Muna zuwa, kowa ya zo da gudu dan ya zo ya sha kallo. Muna zuwa, zuwa, zuwa. Ai muna zuwa, zuwa. Zuwa muna zuwa 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 ai muke zuwa 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 muna zuwa zamu gaggautawa alƙali nake hukuntawa zamu ci gaba da dropping flow dan mu rikita arewa babu sassautawa sanan kasa muna sama ko ba lada yanzu firan mu ake fano wanda we are the YC wanna sound thunder arewa ta mu je kowa na sheda na faso da indosa samari da mata ku dan motsa everybody dance makosa yaran abuja fa mun kosa muka zo dole a bude mana kofa fresha na faso da duka ga su like kallon su nuka ni fara da jazan dauka Muna zuwa, dole asara mana dan manya ne a gurin. Muna zuwa, da swago muka zo gashi har mun lashe gurin. Muna zuwa, sai a fara goge mana mota man ya sun danno. Muna zuwa, kowa ya zo da gudu dan ya zo ya sha kallo.
Muna zuwa,
zuwa, zuwa. Ai muna zuwa, zuwa, zuwa. Muna zuwa, zuwa, zuwa. Ai muke zuwa, zuwa, zuwa. Muna zuwa wanda bai san ganin mu yana ruwa saboda mu ake taruwa abu layi kaman ana kasuwa wasu suna so mu fadi kasa kariyan su dole yara su gaida baban su I am the boss ni ne ogan su babban yaya kuma brodan su arewa boy na faso da gudu yanda kuke zata yanzu fa na wuce gurin zamu ci gaba da zuba bai tuka ruwan kalamai never stop dole mu cika kwarin kusa baki da ban yake da farin muna cin kifi su mun basu da wadarin niga 20 daban da 10 waka yanzu ma muka soma wanda bai iya waya koma dan kwadayi suna ta loma tsakanin tsakuwa da tsaka da bambanci suna so su rinka nuna mana iskanci suna sa gwanjo mu sai guci kit f suna ta barkwanci da mun faso sai aka fa mana kamera saboda mu da kowa ne duka general muna cikin yankin arewa a federal wanda bai sani ba man you know bi arsenal muna zuwa dole asara mana dan manya ne a gurin Muna zuwa, da swago muka zo gashi har mun lashe gurin. Muna zuwa, sai a fara goge mana mota man ya sun danno. Muna zuwa, kowa ya zo da gudu dan ya zo ya sha kallo. Muna zuwa, zuwa, zuwa. Ai muna zuwa, zuwa, zuwa. Muna zuwa, zuwa, zuwa. Ai muke zuwa, zuwa, zuwa. Hey, YC.
Everyone
Anaka. Sidaka.